أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a kala jaddada godiyar mu ga Allah madaukakin sarki wanda ya kaddara rayuwar mu ta kawo har wannan safiya mai albarka ta Laraba wanda ta yi daidai da tara watan al-Muharram wata na farko a kalandar musulunci hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1448 wanda kuma ya daidai da 24 ga watan 6 miladiyar haihuwar Annabi Isa 2026 kamar da muka saba haduwa a wannan bigire mai albarka don karanta karatu a cikin wannan littafi mai albarka na kitabu tauhid wallafar shehi malami a musulunci malam Muhammad Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Malam mukammala wancan babi satin da ya gabata, malam ya sake budewa littafi da wani sabon babi, yace wannan littafin ya zo san karshe sai malaike kawowa takaitattun babubuka sai dai masu cike da ma'anoni. Malam yake cewa babun la yuqalu abdi wa amati, babin kada mai fada ya ce bawana ko kuma baiwata ga wani wanda yake da mallakarsa, tunda har yau din nan mallakar bawa ja'izi ne a musulunci. Ba shafe wannan ba, sai dai kawai yanayi na zamani da wani abu da shauransu sai ya zamana babu bayi. Amma idan mutum yana da bawa, idan mutum ya halatta mutum zai iya mallaka mutum a matsayin bawansa, da aka ribace shi ko dai a yaƙi ko kuma aka bashi kyautarsa a matsayin bawa, ko kuma ya je kasuwa ya saya, yadda za ka ɗaura wa dabbarka igiya a wuya ka kai ta kasuwa ka kai ka sayar, haka ya halatta ka ɗaura wa bawanka igiya ka kai shi kasuwa ka sayar. To idan kana da bawa ɗin ko kuma kana da baiwa, to bai halatta ka rinka faɗa ko kana taɗi ko a wasu mutane kana cewa bawana ko kuma kana cewa baiwata. Menene dalilin malam? Sai yake cewa wa fi sahihi an abi hurairata, an karɓi wannan hadisi daga sahihain wato muttafaqun alaihi da Bukhari da Muslim duka sai rawaice hadisin. Bukhari ya rawaice hadisin a cikin sahihinsa hadisi na 2552, Muslim kuma hadisi na 2249. Ruwayar Abu Huraira ne Abdullahi bin Sakhar yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala, yace manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace la yaqulu ahadukum at'im rabbak, kada ɗayanku yace ciyar da ubangijinka, wato kana da bawa ko kuma wani mai fada ya fada yace je ka ciyar da ubangijinka, wadda rabbak ko kuma alwalantar, kawo abin alwala ko yi alwala ga ubangijinka. Sai yace wal yaqul, sai dai abin da zai fada na lafazin da yafi dacewa a madadin wannan, sai yace sayyidi, sayyidi wa maulaya, sai yace shugabana ko kuma ubangidana. In mai fada zai fada ciyar ko kuma kayi abin amfani ga shugabanka ko kuma kayi abin amfani ga ubangidanka. Sai ce wala yaqul ahadukum abdi wa amati, mazala sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani yace kada ɗayanku ya ce abdi wa amati. Kana magana ne da wani abokinka mai yiwuwa wani bawanka yana halarci, aka ce wane ne wannan, sai ka ce wannan ai bawana ne, ko kuma wace ce wannan, sai ka ce baiwata ce a bisa lafazi. Sai yace wal yaqul, a kar ya faɗi wancan amma dai yace fataya, yarona wa fatati ko kuma yarinyata wa gulami ko kuma dai yarona, duka dai ma'anarsa ne kalimatani ne mutaradifata. To abinda malam ya kawo kenan a matsayin hadisi na umarni da kuma hani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. Ko kana da wani abin da mallaka ke mallakarsa, to kada ka danganta shi da ainihin bautar da shi ga kanka, a'a wanda ake bautawa shine Allah. To abinda malam kenan ya kawo sai ya ce fihi masail, a cikin wannan babi ko kuma a cikin wannan hadisi akwai mas'aloli da zamu iya fahimta. Yace al'ula, na farko annahyu an qaul hani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wajen fadin abdi wa amati bawana da kuma baiwata koda abinda mai fadan yake fada ba yana nufin cewar bawansa a matsayin wanda zai bauta masa irin bautar da bawa zai wa Allah ba a yana nufin mallakarsa ne shine ya mallaka kamar ka ce motata mashin dina rigata agogona wannan duka ya halatta amma kada ga danganta bauta zuwa gare ka ga wanda yake bawanka ne ya halatta wani abin da yake naka mallakarka ne ka danganta shi da kanka eh sannan kuma to sai dai ka zaka iya cewa shugabana a shugabana ne a kasuwa a shugabana ne a wajen aiki a shugabana ne ko kuma ubangidana ne a waje kaza ubangidana a shine ubangidana eh to amma dai kada ka ce bawana kuma kada ka ce baiwata amma ya halitta ka ce a ya kai ma ne fara zaka ce shi mai fada ba zai ce ba a wato ubangiji na bane ba a sai dai ya ce ubangidana ne ko kuma shugabana ne abinda hanin da zamu fahimta kenan a cikin wannan hadisi asani nabiyu la yaqulu al-abdu kada shi bawa din ya fada kar ya ce rabbi shi din bawa ne da ake da mallakarsa mai wa ubangidansa ya tura shi gona ko kuma waje ya aiki shi kuma bawan ya kawo ziyara misali sai a tambaye shi bawan wane ne wannan kan sai ya ce ai wato ubangiji na ne a kada ya fada haka wala yuqalu lahu kuma kada mai fada kuma ya gaya masa ya ce masa a'idi murabbak kayi abinci mana a ubangijinka kayi abin sha a abin kayi abin sha a ubangijinka koda mai ra'a umarce shi da yayi kada a danganta wannan ce a ce yi kaza a ubangijinka hakan bai dace ba wannan na daga cikin abubuwan da malamai suka hararo cikin fadin annabi Yusuf da yake cewa innahu rabbi ahsana maswaya a lokacin da takaddama ta shiga tsakaninsa da wannan mata ta Aziz da ta neme shi sai a cikin abin da yake fada yake cewa innahu rabbi ahsana maswaya shi yasa da yawa daga cikin jamhur waɗanda suke mufassirun suka ce rabbi da yake nufi a nan yana nufin ubangijinsa yana nufin Allah madaukakin sarki da ya halice shi yana nufin shine wato ya kare shi daga bashin fadawa waccan jarima tunda Allah ma ya ce walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi ya himmata himmatu da shi shi ma a karan farko a matsayin sa na dan adam ya himmatu da ita saboda kyakkyawa ce shi ma kuma kyakkyawa ne kuma gata mata ce ta wanda yake al-aziz shugaba ta himmatu da shi kuma babu kowa daga shi sai ita ta ma kori dukkan bayi har ma al-qur'ani yana raba yana gaya mana wa gallaqatil abwab ta rufe dukkan kofofin ma kenan da yawan su to wasu malaman suna ga cewa da yace rabbi yana nufin shi al-aziz din dai to amma mafi rinjayen abinda zamu rinjayar da fadin annabi Yusuf shine da rabbi da ya amfani da shi a cikin wancan fadin nasa yana nufin ubangijinsa ne da ya kyautata zamansa a wannan gidan ya fito da shi daga gidan kurkuku ya fito da shi daga rijiya ya kawo shi har wannan lokacin har aka ce akrimi matwahu asa an yanfa'ana aw nattakizahu walada to saboda haka malamai suke ga cewar mufassirin cewa rabbi da ya a cikin waccan aya yana nufin ubangijinsa ne wanda ya halice shi ba yana nufin ubangidansa wanda yake mamallakinsa ba saboda a lokacin ai an kai shi wannan gida ne a matsayin mai a matsayin bawa to saboda haka bai dacewa a cikin lafazi a ce ubangiji na kada a faɗi haka as-salisa na uku talimul awwalu qaulun fata wa fatati wa gulami wato sanar da na farko wato shi mamallaki kenan wanda ya mallaki abu kada ya ce abdi wa amati amma dai ya ce fataya ya ce wato yaro na ko kuma wa fatati ya ce yarinya ta wa gulami ya ce wannan ai yaro na ne wannan duka halal ne ma bi halata ya ce bawana ba idan ya ce bawana lafazin ko da shi ba yana nufin bawansa da zai masa bauta ba kamar yadda muka yi bayani to amma dai lafazin a cikin babi na tauhidi ana so a tsantsance bauta a danganta Allah da dukkan abin da ya cancanta da shi a kuma kore shi ga dukkan abin da bai cancanta da shi ba arrabi'a malamin ce na hudu sai ke cewa ta'alimu tsani sanar da shi na biyun mai fada din wancan wanda zai fada wannan kuma mai fada wancan bangaren shugaba wannan kuma a bangaren wanda ake shugabanta kada yace wato rabbi kada kada yace ubangiji na a'a wal yaqul amma dai yace sayyidi wato sayyidi wato uban wato ubangidana wa maulaya shi ma dai duka ubangida din ne ko kuma wanda yake jibintan al'amarin sa to abin da ya kamata kenan ya fada al khamisa mala yace na biyar at-tanbih wato a cikin wannan hadisin da kuma wa'annan abubuwan da malam Abu ya kawo akwai wani abu da zamu iya fadaka yace lil muradi wa huwa tahqiqut tauhid abin lura shine akwai tabbatar da tauhidi tabbatar da zance ko aiki a danganta shi da ubangiji hatta fil alfaz malake cewa hatta a cikin lafuza hatta a cikin lafazi ba sai irin wannan lafazin ba kawai ko wani irin lafazi da zai dauki fassarori guda biyu wanda wannan lafazin daya yana nufin ubangiji wannan kuma zai iya daukan ma'ana ta ubangiji wanda kuma zai iya daukan ma'ana ta wanda yake bawan Allah ne to wannan malamai suka ce ana ainihin me ana ainihin guje masa hatta ababin tauhidi duk da cewa Allah da kansa idan Allah ne ta janibin ubangiji ne shine ya ambaci wannan ya danganta kansa da wani abu kuma ya danganta bawansa da wani abu to wannan kuma ai dukkan wani abin da yake banci ubangiji kuma bai kamacece ne ya da nawa ba bai kamacece ne ya da na dan adam ba misali Allah ya danganta kansa da ji da gani a cikin suratul nisa Allah ce inna allaha ya'murukum kun ga ce inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha sai ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'izukum bi sai ce inna allaha kana sami'an basira Allah ya danganta kansa da ji da kuma gani to ka koma janibin dan adam kuma Allah ne da kansa yace hal ata alal insan kaga can Allah ne yace inna allaha lalle shi Allah ne ko sai ce hal ata alal insani eh Allah ta'ala al-insani ne ayan kulisu hal ata al-insani lam yakun shay'an mazkura ko sai ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali sai ce me faja'alnahu sami'an basira kun ga duka kalmomi ne iri daya wanda kuma Allah ne ya amfani da su a cikin ina a cikin al-Qur'ani ya danganta kansa da ji da kuma gani to amma jin Allah da jin dan adam kuma daya ne a'a sai ka kawo aya da za ta zama mata taqayidi laisa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wannan kenan dangane da abin da ya shafi fada hatta yanzu misali Allah ya amince kansa da al-aziz kuma Allah da yake baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari a cikin suratul yusuf eh ko duka ɗan uwan aka ce al-aziz shi wancan din ya fada wanda muke magana akan sa ita waccan mata kenan su ma ɗan uwan annabi yusuf suna ke cewa ya ayyuhal azizu massana wa ahlal durr suka ce ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan khabira kun ga duka mutun suke ambata wannan al-maliku din wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin sama kuma Allah ya amince kansa da maliki yawmiddin to amma duka wannan ya zo a lafazi na al-qur'ani ne wanda bai kamantacce ne ya da ainihin na dan adam da kuma na ubangiji ba ababi na misali mun sha ba da misali a wannan bigire in ka dauki abin da ya shafi ji sai mu dauki kabiya da tazo a cikin suratul mujadala da kaula ibnu sa'ala ba ko ta kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koke na abin da mijinta ya mata na zihari da tazo ta a lokacin suna da adabi'ar su a jahiliya idan mutum kai gaba baya son ci gaba da zama da matarsa ko ya gaji da ita sai ya mata zihari sai ya kwatanta ta da wata siffa ta wadda take muharramarsa ko yarsa ko kuma mahaifiyarsa to abinda shi ma kenan yayi mata sai ta kawo sai ya zama yanzu ta haramta kenan ga shi mijin nata bayan kuma shi ne ya cinye kuruciyarta abinda tazo ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan tazo ta lokacin da tazo ta manzon Allah yana dakin Aisha sai ya fito bakin kofa Aisha kuma tana cikin daki ita kuma wannan mata tana wajen kofa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bakin kofa sai take koke a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinda mijinta ya mata bayan ya gama cinyewa wato matantakarta budurtakarta shine yayi kaza shine yayi kaza ya san haifu da ita yanzu kuma yazo yayi mata zihari a lokacin babu hukuncin zihari a musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa to a yanzu kam babu wannan hukunci bai san me zai ga mata ba domin duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fada wahayi ne la yaduqu anil hawa in huwa illa wahayyuha kamar da Allah ya tabbatar da shi sai tace to tunda haka ne ita kuwa ba za ta fita a gidan manzon Allah ba har sai ta yi me har sai Allah ya kawo mata mafita bata fita a gidan manzon Allah ba kuma Allah da yake cikin yace saman bakwai da yake daidaita kan al'arshin sa Aisha marwayarwayar hadisi tace wallahi bata ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tattaunawa da wannan matar ba ita fa tana cikin daki manzon Allah yana waje suna tattaunawa bata ji abinda suke tattaunawa ba amma Allah da yake shi mai ji ne daidaita kan al'arshin sa ya ji kuma kamar ta kai kokenta tace wa tashtaki ila Allah ta kai kokenta zuwa ga Allah to kuma Allah sai ya samu mata mafita bata bar gidan manzon Allah ba sai da Allah ya aika malaika Jibril yazo da ayoyi da dimdim yace qad sami Allah kunga Allah yace ya tabbatarwa Allah din ya ji saboda haka mu yanzu duk abin da ake tattaunawa a cikin wajen masallacin nan ba muna ji ba amma kuma Allah shi as-sami'u ne al-basiru kunga wannan tunda Allah ne tajanibin ubangiji ne shi yana da dama yayi dukkan abin da ya ga dama da shi kamar rantsuwa manzo Allah yake cewa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai yi rantsuwa to ya rantse da Allah ko kuma ya shiru har yake cewa man halafa bi ghayrillahi faqad ashrak duk wanda ya rantsuwa kuma da wani Allah to ya halaka yayi shirka to amma shi Allah a janibin sa yana me yana rantsewa da dukkan abin da ya ga dama ya rantse da shi hatta rayuwar manzo Allah zai rantse da kansa zai rantse da wasu daga cikin bayinsa kamar annabawan sa Allah ya rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya rantse da rana Allah ya rantse da wata Allah ya rantse da zamani duk abin da Allah ya ga dama ya rantse da shi shi ya hukumu ne la mu'aqqiba li hukmi wa huwa sari'ul hisab shi ne yin hukunci ne ba wanda ya isa ya bibi hukuncin da shi yayi babu kuma tambayarsa me yasa yayi kaza me yasa yayi kaza amma mu kuma akwai ka'ida da muke da shi muna da limitation wajen abin da ya shafi magana wajen abin da ya shafi aiki wajen abin da ya shafi i'tikadi to kun ga a wayannan wato ayoyi da kuma wayannan maganganu da malam ya kawo da su a matsayin karin bayani zamu fahimci cewa a janibin bulurun dan adam koda wani abu ne da kake da mallaka ka mallaki bawa to bai halatta ka ce bawa na domin shedan zai raya maka wani abu tunda Allah ya yi magana ce subhanallazi asara bi abdihi Allah ya danganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa da ya danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bawansa to sai kai ma sai kai amfani da wannan lafazin sai kace bawana yace subhanallazi asara bi abdihi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi duka wannan Allah ne yake amfani da irin wannan lafuza yake danganta manzo Allah da shi a matsayin bawansa to kai kada kai irin lafazin da Allah yake yi amfani da shi wajen danganta wata halitta da kasancewarka a matsayin wanda ka mallake shi to wannan ne shine abin da yazo a cikin babi na tauhidi idan a wata babi ne na mas'ala na zamantakewa ko kuma wani abu sai ka dan kamar da muka bada misali mota ne Allah ya mallaka maka sai ka wannan motar wai wannan mota ta ce ha wannan ka danganta kanka da ita a wannan wane ne wannan dan wane ne sai ka ce ai dana ne amma in bawa ne bai dacewa saboda ai bada ya kori muhallin ne ko ya kori ga abarin ubangiji lam yalid walam yulad ba za ka danganta haihuwa da Allah ba to amma dan ka ce dana ne wannan ba kai laifi ba wannan riga ta ce wannan agogo na ne a wannan waya ta ce wannan duka babu laifi amma abin da ya shafi dan adam tunda Allah ya ce wa ma karatul jinna wal insa illa liyabudun Allah bai halinci jinsin aljanu da kuma dan adam ba sai dan me sai dan su bauta masa sai kace bawana so a shedan yau da gobe wato ana kange ka ne ga saddu zari'a ana kange ka ne zuwa ga abin da zai kai ka zuwa ga barna ko da kai mai fadan abin da kake nufi din ba shi ne irin fadin da ubangiji yake danganta manzon Allah ko kuma wani bawansa da shi karan kansa ba a matsayin bawan da ya halitta kuma yake ya bauta masa ba a'a yau da gobe sai ta kai ka zuwa ga ina zuwa ga babi na shirka ko da shirkar ba babba bace ba kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya danganta mana dangane da me dangane da shubha yace innal halala bayyinun yace wa innal harama bayyinun sai yace wa bainahuma umurun mushtabihatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle halal duk abin da yake halal a bayyane yake Allah ya halatta muku kaza yace kulu min at-tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan abubuwan da muka arzuta ku sai yace wa innal harama bayyinun abinda Allah kuma ya haramta ma bayyananu ne Allah ce hurmat alaikumul maytata waddama walahmal khinziri wannan duka Allah ya halatta wayancan ya haramta wayancan sai ce wa bainahuma umurul mushtabihatu amma a tsakanin halal
da tsakanin haram akwai wasu abubuwa masu rikitarwa masu rikitarwa sai yace la ya'lamuhunna kaseeru minan nas da yawa kuma daga cikin mutane ba su iya ganewa cewar halal bane ba ko haram sai manzo Allah sai fa manitta ashubahati fa qadistabara ali dinihi wa irdi duk wanda ya nisanci shubha wa'ancan abubuwan masu rikitarwa sai manzo Allah yake cewa fa qadistabara ali dinihi wa irdi hakika ya kubutar da mutuncinsa ya kuma kubutar da addininsa babu zargi akan sa sai ce wa man waqa'a fi shubahat waqa'a fil haram manzo Allah ce amma duk mai kutsawa zuwa ga shubha to lalle yana kutsawa zuwa ga haramun ne sai ce karra'i yar a haula sima ai misalin da manzo Allah ya bayar sai ce kamar wani makiyayi ne yake kiwon dabbobinsa a gefen cinge ko kuma akan iyaka sai ce yushaku an yafta'a fi yau da gobe dabbobinka suna cin ciyawar iyaka to wata rana za su yi me za su fada cikin gonar mutum su yi masa barna to kaga dukkan abin da ka nisance shi sai ya zama ka kubutar da addininka ka kubutar da kuma mutuncinka kuma ka kare kanka ga bisa zargi zargi na dan adam da kuma zargi na ubangiji saboda shi ubangiji in ma ba shi kake nufi ba to ya san abin da kake nufi a cikin zuciyarka ya almuqa'inatul a'yun wama tukfi sudur ya san ha'incin da ido yake yi ba abu kake kallo ba ashe ta gefe idan kashi kake kallo eh to kuma abin da kiraza suka boye abin da zuciya kenan take sani domin ba wanda ya san gaibinka saiwa sai ubangijinka to wannan kenan abin da malam ya kawo a cikin wannan babubuka to sai da malamai suka ce hatta da a cikin waccan sura ta suratu yusuf za mu iya fahimtar wasu surori shi kuma annabi yusuf shi ma yayi abdu in waccan aya da take cewa innahu rabbi ahsana maswaya ta dauki wato magana ce mai harshen demo za ta iya daukan ubangidan nasa za kuma ta iya daukan ubangiji to amma kuma akwai gurin da magana yake yi kai tsaye da kuma akan magana da dan adam kamar a babin lokacin da yake cikin gidan kurkuku da suka tambaye shi a ƙarshe sai yake ce musu ya sahibai sijini amma ahadukuma sai ce fa yaski rabbahu kamra yace ya ku abokan zama na a gidan kurkuku amma ahadukum amma ɗaya daga cikin ku dan mutane ne guda biyu waɗanda suke ƴan boyi boyi ne a shi sarki sai ce amma ahadukuma amma ɗaya daga cikin ku kan fa yaski rabbahu kamra shi ya tsira zai ci gaba da ciyar da wato zai ci gaba akan aikinsa na shayar da ubangijansa kamra amma sai ya ambace shi da rabbahu ubangijinsa a wani wajen ma kuma sake cewa bayan ya tabbatar ya tsira sai ce wa qala lil ladhi zanna annahu najin sai ce minhuma uzkurni inda rabbik kaga duka da dan adam yake magana kuma yana magana ne akan shi wancan sarkin kaga duka ba yana magana bane akan ubangiji to malamai da suka tashi hada wayannan sai suka ce shi annabi yusuf a lokacin ai ba yaransa bane ba yaran mutanen garin misra saboda ai an samu shi ne a matsayin bawa aka tsunto shi a lokacin da ƴan uwansa suka jefa shi a cikin wannan rijiya shi yana yin yare ne na Ibraniyanci da suke wani wata nahiya ta daban saboda haka ba shi da ainihin wadatattun kalmomi da zai gamsar da waɗannan mutanen Misra cikin abin da za su yi amfani da shi duk da cewa yayi amfani da wani lafazi ne to amma sai kuma Abbasi siyaki na Ubangiji ta yadda za mu iya fahimta shine Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a babin ba da labarin abin da ya auku da Annabi Yusuf yayi amfani da irin waɗannan kalmomi ko da kai ne kai ma sai ka samu kanka a wani wajen da Hausar taka su ma Hausawa ne amma Hausar ka da irin tasu mai yiwa akwai wani abin da in ka fada yanzu akwai kamar da muka sani akwai wani abin da in ka fade shi a Hausar ka tanan in a wani waje ka fada ne kamar kai ba tsani to saboda gujewa irin wayannan dan kai amfani da wani lafazi a karan farko da zai nuna cewar ko da irin wayancan din ne malamai suka ce a karan farko matukar ba hakan kake nufi ba babu laifi kamar yadda ne shi Annabi Yusuf a lokacin ba shi da wadatattun kalmomi bai ma gama sanin wato ainihin yare na mutanen garin Misra ba tunda su wani yare suke yi daban shi ma yana yin wani yare na daban ba shi da wadatattun kalmomi da zai gamsar da su ga abin da yake nufi su iya fahimtar sa sai ne sai ya amfani da kalmar ar-rabbu yana nufin ubangida wanda wancan shi bayin ɗan boyi boyin in ma za su iya daukar shi kuma za su iya daukar bayi ne da suke karkashin shi sarki Annabi Yusuf yayi amfani da shi to wannan dai duka innamal a'malu binniyat dukkan abin da zamu yi amfani da shi wajen lafazi wajen aiki zuciyarka za ta kasance maka a matsayin malami ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa albirru matma'annan nafsi, abinda yake mi daidai to za zuciyarka za ta samu nutsuwa, wal ismu ma haka fi nafsi, amma duk abinda kai shi a bisa kokonto to wallahi zuciyarka za ta ainihin gaya maka. To wannan shikenan abinda malam ya zo da shi a cikin wannan babi, abinda muka faɗa na daidai. Allah ya tare mu a cikin ladan, kuma Allah ya bani ikon kiyayewa aikace-aikacenmu da kuma lafuzanmu akan abin da yake shi ne Allah da manzansa suka yarda da shi. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya tare mu a cikin ladan, abinda muka kuskure kuma karancin sani ne. Fa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullah.